أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مجسادها أو أن مسلاتي ميتانا البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبادة كراتمنا عمدة الأحكام والنفاوى إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونشيد مجلس منا ألي دبيو أتكين كراتم ونا لتاهم منا أخو قوات ربيو العوال هجر منزا الله صلى الله عليه وسلم على مكزو عملينا نبو آيا دقيه دا أربعين دبيار واندي دي دي دا شا تقص قوات ترى أكلن دا بطوري دبو بيو جا إشغل نوم idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala littafi wanda yake mana bayani akan zartar da hukunci ladubba wanda ya kamata ga mai ƙara da wanda aka kawo ƙaran shi da shi mai yayi zarbi yake hukuncin su siffantu da shi abinda shari'a ta riga ita gindaya musu yau da iko Allah za mu tashi sabon littafi wanda yake mana bayani akan abinci da abin sha idan aka ce al-at'ima shine duk abin da yake da alaka da ci ko sha kai hatta ma da malumai suna idrajin wasu hadisi wanda suke da alaka da tuwayi abin da za a sanya na daga rayuwa dukan suna shiga karkashin amma dai aslan idan an ce maka at'am shine ma yukul wa ma yushra a duk abin da za a iya ci ko kuma a sha shi dukan su ana iya ce musu at'am kinan idan muka leka zan mu gani ba wai komi bane ba shari'a ba ta sake mu ba haka ba ta ba mu damar duk abin da muke so mu yi a shari'a ta kawo wasu dawabi ta sanya mana wasu abubuwa su kasance halaka a gare mu wasu abubuwa su kasance haramu a gare mu amma dai asalin ita shari'a ba wani abu wanda zata haramta zata haramta mana sai abin da dalili ya zo ya bayyano akan lalle kaza haramun ne komi da muka sani mu ba mu a gare mu an halatta mana mu amfani da shi mu ci mu sha mu tuhata duk abin da ubangiji ya halitta mana a saman doron kasan nan sai dai abin da shari'a ta zo ta bayyana mana ta ce mana kaza ba idan ka aikata shi ka aikata haramu kaza idan ka ci matsayin haramu yake kaza idan ka sha matsayin haramu yake gare ka agulguje mallan ya kawo mana hadisi na farko kalkashin littafin shine alhadisu sani wa 70 ba'da as-salasumi'a حديثي نا دريب كدا سبعين دبيو ماليكي سوا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار وفي رواية وأهوى وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin Kitabul Iman babu fadlu man istabra'a li dinihi babi wanda yake mana bayani duk wanda ya kubuta da addinin shi wannan yana daga cikin mutanen da Allah ya musu gata dan ba kowa bane yake sha da addinin shi ba illa man rahima rabbuka ya kawo shi cikin juz'i na harko shahi na 20 hadisi mai lamba ta 52 haka shi ma Imam Muslim ya kawo hadisi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul musafat babu akhdhi alhalal wa tarki ash-shubahat babu wanda yake mana bayani akan wajibin mu ne mu dauki halak kaga an ce maka kaza halaka ne to kai kokari ka aikata abinda aka nassi na shari'a ya bayyana maka kaza haramun ne to kai kokari ka nisance shi kuma wajibinka ne ka bar dukkan abinda yake da nake tasowa abinda aka gaza gane ban shi a cikin haramci juz'i na 5 shahi na 50 hadisi mai lamba ta 1499 hadisi ne wanda aka samu shi daga Nu'man bin Bashir bin Sa'd bin Sa'laba bin al-Jubni bin al-Julas al-Khazraji al-Ansar mutumin garin Madina ne dan kabila Khazraji shine yana da inkiya shine Abu Abdullah yan aheshi a shekara ta 2 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya mutu Nu'man dan Bashir yana shekara 8 ga aiwuwar shi a cikin a garin Madina aka ahiye shi kasancewar shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo baban shi ya kawo bayanin shi hukun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne kyauta bai yi wa sauran ɗiyan shi ba kyauta ba ma'aikin shi tace ya zo ya wadi wa manzo Allah dan manzo Allah ya tabbatar da wannan kyautar da aka kai ko bayan mutuwar shi dai an san kyautar nan ta Nu'man aka yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shin ka baiwa wa'ansu daga cikin ɗiyanka kyautar da kai yace a yace to wannan kyautar ta sassace saboda ba a kyauta tsankanin ya sai dai ga masu zaka kai musu amma dai min bari wani da yayi wani abin bajinta ko yayi wani muwayyad alqur ko ya ci wata jarrafawa ko ya harfice alqur'ani kame wata kyauta wanda baka yi wa ba sauran ba saboda su ma su kama ciki shi abin da ya kamata su aikata wannan duka wannan shari'a ta bada dama haka nan baya hadisin da suka bayar mun karanta mun yi bayani akan magana ta malamai akan haka duk da Nu'man malaman hadisi suna suka suna cewa a'a ai Nu'man yana cewa ya rawaito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma dukkan shi din shekara nawa ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu to duk da haka ba ai kiyasi ba tsankanin shi da shi da Abdullahi dan Abbas Abdullahi bin Abbas da kai addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi kuma dan gida ne yana kusantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sosai sama da yanda ba a tunani amma dai shi nan Nu'man wannan hadisin da ya rawaito hadisin da aka samu ta hanyar Shu'abi wannan hadisin dai wanda muke karanta wanda muka karanta tabbas Nu'man ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi kowa ya ji ittifaqi akan lalle wannan hadisin Nu'man ya ji shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Bashir lokacin da Yazid dan Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi aka bashi ya kasance matsayin khalifa Nu'man ya kasance wali ne an bashi matsayin ya kasance gwamna a garin Hims lokacin dan futuhat na islamiyya sun yadu an yada futuhat lokacin an yi daure a cikin daula ta musulunci cikin karkashin daula ta al-umawiyya kuma Nu'man bin Bashir dani ga Abdullahi dani ga dan ɗan uwa ta Abdullahi bin Abbas wanda yake karanta tarihi ya san ko sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san irin bajinta ta Abdullahi dan Rawaha wanda yi a cikin wannan musulunci kuma ana danganta mutum da wani babban mutum saboda fazalar shi ta ƙara kokowa amma dai in aka ce fazala aka ce wani sahabi ne karshen fazala ta ƙare babu wata fazala wadda ta kai wannan ya mutu a shekara ta 65 a wani malaman tarihi wa'ansu kuma suka tsaye akan ya mutu a shekara ta 64 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Zahabi ya kawo a cikin Al-Kashif juz'i na 2 shahi na 322 haka shi ma Al-Imam Bukhari a cikin At-Tarikh Al-Kabir ya kawo cikakken bayani na Nu'man bin Bashir juz'i na 8 shahi na 75 yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa wa ashara a cikin wata riwaya ba riwaya da take gum Imam al-Bukhari ba riwaya Muslim ya rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ahwa nu'man nu'man bi usba'ihi ila uznayhi nu'man yayi ishara da yatsu din shi zuwa ga kunnan shi yayi ishara yanda yaji abinda shi wanda ya rawaito hadisin yaji yace ga yanda Nu'man tunda hadisin an ba da labarin shi ne a gaban kunya Nu'man lokacin da zai ba su labarin a lashin ruwayar Muslim ya rahimahullahu ta'ala yake cewa sai Nu'man yayi nuni da yatsa shi zuwa ga kunnan shi sai yake cewa abinda naji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine innal halal bayyin lalle halak a bayyana take komai da ka sani a rayuwar nan an ce maka halaka ne a gare ka sai abinda nassi na shari'a ya sabka akan lalle ka za haramu duk wanda yake aikata abu na alkhairi ya san da aikin alkhairi ne yake haka wanda yake aikata zunubi shi ma ya san abinda yake yi zunubi ne yake ai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari yake cewa al-ismu ma haka fi nafsika wa karaita an yufarika alaihi an-nas aikata aikin zunubi duk abinda ka san ba lada a cikin shi aikin banza ne kake hutuna hutuna ne kake game da kai da ubangijinka shine duk abinda zaka kyamaci wani ya ganka kana aikatawa ko ka ji zuciyar ka lokacin da zaka aikata tana dak 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 kai dai ka sani dai bakka da nutsuwa lokacin da zaka aikata wannan abu kuma lokacin da kake aikatawa zaka kyamata wani dan uwanka ko wani abokinka ko wani dan garinku ya ganka kana aikata wannan abu wannan shine ake kira da zunubi duk lokacin da ka samu kanka a cikin wannan yanayi to ka san abinda zaka aikata zunubi shi kuma duk abin alkhairi wanda zaka so a ce wani ma ya ganka kana aikatawa wannan shine aikin aikata shine abinda idan ka san ka aikata shi zaka samu lada akan shi to shine nan yake bayyana mana lalle halaka a bayyane take wa innal harama bayyin kuma duk abinda ubangijinku ya haramta mana shi ma ba a bayyane yake komai an zo an bayyana mana shi sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nima waɗanda suka halarci hajjin shi ta bangwana su sheda shi ya isa da sakon da aka kora ne yayin ya isa da shi suka sheda lalle ya isa ba wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi wanda bai bayyana mana ba shi sun ga duk wani dan bid'a da zai fito ya kirkiro wani abu ya ringa tunanin a'a ai wannan abu ai yana daga cikin addinin musulunci to kace bai ƙarya yake saboda idan kai hakan kana nuni ne akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi wani abu daga cikin sakon da ubangiji ya duwata ta ne ya isar mana bai isar ba idan ku kai haka wannan karshen cin mutunci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana tujiye soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a lokaci dai kana zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ke bayyana mana duk abin da yake halak a rayuwar mu ta yau da gobe ubangiji ya riga ya bayyana mana da nassi na shari'a ko kuma daga bakin manzon shi sallallahu alaihi wasallama wanda baya furta abin da yake cikin raji face wahayi ne daga gun ubangijin shi haka abinda duk yake haram an riga ya an bayyana mana yake cewa amma dai mu sani bainahuma umurun mushtabihat tsakankanin ita halaka din da harami da kuma wa'ansu abubuwa wanda suke masu tsatsuwa abin da yake da shubha a gaza ganewa shin shi wannan abin za a karkata shi ne bangaren halal kuma za a karkata shi ne bangaren haram yake cewa la ya'lamun kaseerun minan nas da yawa daga cikin mutane ba sa iya tantance abin da ya zo tsakiya ya tsaya tsakankanin halal da haram ina za a kai shi a sannafa shi a dangana shi da halal ko kuma da haram za a dangana shi yake cewa fa man taqashfaha to ku saurara duk wanda ya ji tsoron faɗawa cikin shubha abinda yake cike da rikitarwa a cikin addinin shi yake cewa istabra ali dinihi wa irdihi to wannan mutumin ya kubuta da addinin shi da mutuncin shi akwai abubuwan da suke na zuhudi ne da akwai abubuwan da suke na wara ne wanda nan gaba zan yi dan yi bayani akan sai a bulguce yake cewa istabra ali dinihi wa irdihi mutumin nan wanda ya nisanci ya faɗa cikin shubha to tabbas ya kubutar da addinin shi da mutuncin shi wa man waqa'a fi shubhat shi kuma duk wanda ya wada ko ya abu a cikin abu wanda yake da rikitarwa yake cewa waqa'a fil haram to wannan mutumin ya fada cikin abu wanda yake na haram kenan me yake nuna maka nisan da shubha
shine zai baka labin misanta da mutuntunka da addininka. Idan ka kace a cikin shi ba za ka fada, to tabbas ka fada cikin abu wanda yake haram. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo mana wani misali, misali wanda yake taswirul badi'i, misali ne wanda zamu iya fahimtar menene subhanallah kuma yaya zamu muhada cikin subhanallah. Kinan gudun muhadawa cikin shubha shine aula mutun ya kubuta da addini shi mutunci. Misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo shine yake cewa karrahiyyan a haulul himma, kaman makiyayi ne yana kiwo da dabbobi amma dai inda yake kiwon baki iyaka ne. Misali mu dauka gona ce guda biyu, ko kuma yana bakin burtali, gaban burtalin kuma gona ce, sai ya zo daidai kan burtalin inda yake da iyaka da gona, sai ya saki dabbobin shi. Ai kawo kwa me zai hana dabbobin shi suke abuwa a cikin gonar nan? Ai dan abun kawo kausai ne a wadana, abu ne dan kadan. Dabbobin nan in dai ba kula ba, to tabbas za su fada cikin gonar makiyayi, cikin gonar manomin nan. Shi kuma gashi nan ga inda aka yanka mai a matsayin shi na makiyayi, ga burtali, ga inda zai saki dabbobin shi su ciyawa. Sai ya gangaro daidai iyakan mai gona, daidai iyakan manomi, sai ya ajiye dabbobin shi. Yake cewa ka gani yushiku an yanta a fili, ya yi dab ko ya kusa ya gaggauta ya fada cikin wannan gonar ta wannan manomi. Yake cewa to wannan shi ne ɗan ƙaramin misali da manzo Allah ya kawo mana, diddan mu kiyaye fadawa cikin shubha. Idan ka ce za ka riƙe shubha ko za ka tsaya a kan shubha, to tabbas za ka fada cikin abu wanda yake na haram. Ita kuma haram mun sani ba abin da za ta gadarwa bawa illa zunubi. Yake cewa baya da wannan ɗan misalin za mu zo mu ƙara ɗan haske a kan hadisin. Yake cewa ana mu saurara, wa inna li kulli malakin hima, kowane sarki, kowane mai iko a gidan shi ne, a'a a inda yake jagoranci ne, yana da kuɗi a kafa da kwai takardar da shi ya sani bai yi ba ta wuce wannan wurin inda yake da iko a kan shi. Duk abin da ya sama to ba hurumin shi bane. Haka mai gida ya sani bakin gidan shi, bakin nan ne kaɗai yake da iko, ba ya ƙeta ra makwabta ba ya ce a'a zai iko akan matar ba ko akan ɗiyar ba. Haka kowa ya san duk wanda Allah ya bashi jagoranci ya san daidai iyakar shi. Wa inna himallahi muharibu, ita kuma iyakar Ubangiji shi ne abinda Allah ya hana a aikata, shi ne ka aikata, ka zarta, ka ƙetare hudud. Shi ne Ubangiji in kullum a lokaci a cikin siga ta Alƙur'ani, Ubangiji idan ya kawo mana bayani zai ce mana tilka hududullahi, wannan hudokoki ne na Allah, fala ta'tadduha, kada ku ƙetare musu. Shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi ma Allah wa iyakar shi shine ƙetare abin da ya haramta maka, ka ƙetare shi ka aikata shi. Yake cewa ala ku saurara, wa inna fil jasadi mudgha, lalle a cikin gangan jiki da kwai wata tsoka. Wannan tsokar idan an ce mudgha shine dan ɗan tsoka wanda kurum kana iya laƙume ta ka tamne ta ka ci a wuce gurin. Yake cewa to wannan tsokar idan saluhat idan ta gyaru, salahal jasad kullu, dukkan jiki, dukkan gangan jiki ta gyaru. Wa idha fasadat, wannan gangan jiki, wannan ɗan ƙaramar tsokar yace idan ta lalace, fasajal jasad kullu, dukkan jiki ya riga ya lalace. Yake cewa ala wa hiyal qalb, lalle saurara, wannan tsokar ba komai bace ba illa zaci ba. Wannan zuciya ita ce take tahiyyar da dukkan abubuwa wanda bawa yake aikatawa. Kina idan mun leƙa wannan hadisin zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lalle dukkan mu an sirjin sun suka na abin da yake halal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana har abada irin abubuwa wanda suke sun halal ba za su kasance koyi ba a gare mu ba. Kamar misalin abinda alkama, burodi, shinkafa, dukkan waɗannan abubuwa ne jinsin abincicika ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya bayyana mana irin wannan abubuwan halaka ne a gare mu. Dukkan abubuwa wanda suke na ci ne ko na sha ne matuƙar wannansi na shari'a bai zo ba ya bayyana ba akan lalle kazan nan haramun ne, to tabbas halaka ne mai amfani da shi. haka kuma da kai abubuwa wanda suke na haramun wanda nassi na shari'a yazo ya tabbatar lalle haramun ne kallan kuma mun sance su kamar cin alade shan giya ko an sa abubuwa makamanta haka sanya alhariri sanya zinariya game da maza da aikata zina da aikata giba da annabimanci da hasada da hikidi da mutum da yake yi ga dan uwanci dukkan su wannan abubuwa ne wanda suke haramun shari'a ta riga ta tabbatar mana haramun ne wannan su ne bangare guda biyu wanda nassi na shari'a suka zo suka bayyana mana abu wanda yake halal kowa ya san shi kuma da abu wanda yake haram wanda kowa ya san shi nassi na shari'a ya riga ya tabbatar mana su sai abu na uku shi ne abu wanda yake mutashabi abu wanda yake mushtabi abu mai rikitarwa wanda yake tsakanin halal da haram wanda ba a bayyane ba yake ba ghairu wadih ba bayyane ne yake ba ba kowa yake iya riskar shi ba ya tabbatar da shi shin wannan abin halaka ne ko kuma haram ne daga cikin su malamai sun yi bayani suka ce kamar misalin abinda nassi aka samu cin karo a cikin shi shin wannan abin halaka ne ko haram ne kuma lokacin da aka samu cin karo a kalkashin nassi an gaza bambancewa shin za a rinjayar da shi bangaren abin da yake halal ko kuma za a rinjayar da shi bangaren abin da yake haram kuma wannan yarje ilal mujtahid yana komawa ne zuwa ga mai ijtihadi aslan a cikin shari'a babu ta'awun babu cin karo sai dai kurum abin da wani ya gaza fahimta ko wani ya gaza ganewa amma dai idan ya gaza ya kai zuwa ga wanda ya yi shi sani sai ya bayyana mai a kaza za a sannafa shi bangaren abu wanda yake halal ko kuma kaza za a sannafa shi bangaren abu wanda yake haram gaskiya abubuwa wanda suke kuma masu rikitarwa shine misalin a samu wani nassi ko wani hadisi wanda yake da'ifi idan an samu wannan nassi wanda yake da'ifi wanda yazo akan kaza shin halaka ne ko kuma haram ne ko kuma mu dauke shi akan nassin hadisin yazo ne akan hali amma dai hadisin yana nan a matsayin da'ifi wanzu za su sahaha shi wasu za su rabu a shi a matsayin hasan kuma wani ya aiki da shi wani kuma a wurin shi hannun hadisi ya zo ini babu tantama kurin ba'idi ya ajiye shi za a yi a matsayin ba'i kun ga irin wannan abubuwan suna iya kawowa a ringa tunanin a wannan abun shin yana za a sannafa shi tsakanin halal ko kuma tsakanin haram haka da kai daga cikin abubuwa wanda suka zo al-makruhat abubuwa wanda suke makruhi ne shi ma idan ya zo yaya mutum zai muwajahance shi shin za a sadar da shi zuwa ga abin da yake haramu ko kuma yaya za a yi da shi irin wannan abubuwan su ne wanda suke kasancewa a matsayin shubha idan sun zo kuma nisan da su shi ne aula duk da mutum ya kubuta da addinin shi kuma da mutuncin shi kasancewar hatta da rayuwa za ka samu wani abin mubabun ne an halatta maka aikata amma dai idan kai ka aikata shi to mutane za su ga aibinka za a ga mutuncinka ya zube misalin kamar a ce sarki yayin wani abin da awamu waɗanda suke talakawan shi suna iya yin shi a wurinsu idan sun yi abu ne wanda yake halaka amma dai shi a matsayin shi idan ya yi shi to zai siyoki mutuncin shi kamar misalin wani malami ya huto ya yi wani abin da wani yana iya ya yi shi a kan titi ba tare da kowa ya damu da shi ba amma dai shi da zai fito ya yi to zancen a cikin gari sai ya yaro duka irin wannan abubuwan mutum ya nisance su saboda nisanta mutunci saboda ya kubuta da mutuncin shi ya kubuta da addinin shi sannan kalkashin hadisin malam ya kawo mana ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana dan takaitaccen misali na iyaka lalle ita shubha kamar misalin iyaka ce duk lokacin da mutum zai ji yana cikin shubha to haƙiƙa idan zai yi riko da ita to ya yi kusa ya faɗa cikin abu wanda yake haramu kamar makiyayi ne wanda ya zo bakin gaɓa bakin iyaka ya zo ya saki dabbobin shi to wannan dabbobin nashi sun kusa su faɗa a cikin wannan iyaka ko kuma cikin wannan gona kuma su yi ɓanna a cikin ta masa Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana lalle a cikin gangan jiki da kuma wani tsoka wannan tsokar idan ta yawu to dukkan jiki ya yawu kuma idan ta bace to dukkan jiki ya bace wannan tsokar ba komai bace ba illa zuciya sai daga cikin abubuwa wanda zamu iya fa'idantuwa da shi kalkashin wannan hadisin da kwai matsala ta abubuwa wanda suke masu rike da suwa. Shine malamai suka arrafa suke bayyana suke cewa duk abin da yake ba wai wazi bane ba, ba karara bane ba, ba ma iya fahimtar halakkayen shi cikin haramin shi. Wannan abin shine ake kira da al-umurul mushtabihat, abubuwa wanda suke masu rike da suwa. Kamar yanda aka samu Imam Ahmad bin Hanbal ya fassara al-umurul mushtabihat karkashin wannan hadisin, sai yake cewa shine manzilatun bainal halal wal haram al-mahd, shine wani masabki ne tsakanin ko wani matsayi ne tsakanin halaka da haram, karara halaka karara, haram karara, to abinda zai zo tsakanin su ya tsaya, wannan shine ake kira da al-mushtabihat. Kuma idan muka leka zan mu gani a matsayin mas'ala ta al-mushtabihat, abubuwa wanda suke masu rikitarwa, za a samu mutane daban al-mushtabi'al al-mutashabi, mutane bangare guda biyu. Na farkonsu shine wanda za ya bar wannan abubuwan al-mushtabihat ibtigha'u mardatillah, kurum dan neman yardar Ubangiji, kuma da kirdada ko kare kai da fadawa cikin laifi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bayyana mana kamar misalin makiyayi ne yana kiwo a bakin iyaka, ka gani ko ai ya kusa wannan mai wannan dabbobin su hada cikin wannan gona, to haka saboda neman yardar Ubangiji kuma da nisantar dukkan samu ko hadawa cikin wani zunubi, shine kuma da samun illa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kubuta da addini kuma da mutunci. Wayannan mutanen su ne wanda suke nisantar shuba dan wannan abu, ko kuma a samu wani za ya fada cikin shuba, idan ya fada kuma za ya yi kokarin, idan ya fada cikin shuba za ya fada cikin abu wanda yake na haram. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misali akan haka. Sai kalkashin hadisin kuma mas'ala ta biyu shine mas'alar zuciya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana mu saurara, lalle wannan jan kunni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana kira ni da babban murya akan lalle a cikin ganga jikinmu da koyo ta tsoka, wannan tsoka idan ta gyaru to tabbas dukkan ganga jiki ta gyaru, haka idan ta bace dukkan ganga jiki ta bace. Malamai suke cewa an sanya wa zuciya zuciya saboda alqalb, saboda yawan juyawanta, yin tsal zaka same ta ta karkata zuwa ga da'a Ubangiji, kuma lokaci da zaka same ta ta juya ta yi bulus da da'a Ubangiji. Ci san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a a huta sujjada da yake yi, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, aw ta duwa ya sabbit qulubana ala ta'atik, ya kai mai jujjuya ya Ubangiji mai jujjuya zukata, ka juya zukatanmu akan addininka ko kuma akan biyayyanka. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana yake cewa zukatan bayu dukkan su kaf suna kalkashin suna tsakankanin yatsotsin Ubangiji. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bainu subhayyir rahman, suna tsakankanin yatsotsin Ubangiji, yana jujjuya su yanda ga dama. Zaka same ka ɗazu da sai ɗazu da furitan nan kana matsayin mummuni, idan an waye gari gobe kana matsayin kawo. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ce sanya ake so kullun bawa ya ringa addu'a Allah ya juye zukatan ya juye zuciyar shi ya sarrafa zuciyar shi akan da'a Ubangiji ko kuma akan addinin Ubangiji. Allah tabbatar da zukatan mu. Kuma san mu gani Ubangiji a cikin Al-Qur'ani yana ya kula sosai ga zukatan mu, saboda wannan zuciyar ita ce idan ta gyaru to bawa ya riga ya gyaru, idan kuma ta lalace bawa ya zama ya lalace kwata kwata, ba wai gangan jiki ba ita bace ba, kamar yanda Ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana, lalle Allah baya kallon gangunan cikin mu, yaya kake, yaya mu kasanya, yaya girman ka yake, ba haka ba Allah yake kallo ba, walaki nazuru ila qulubikum, sai dai Ubangiji yana duba ne zuwa ga zukatan mu. Haka Ubangiji yake bayyana mana lalle zuciya ba ita ce take fahimtar dukkan wasu al'amurka, duk wani sako da za a aika to zuciya ba ita ce ke rike shi, idan zuciya ta ki shi to ba ta ki shi ba a banda, idan kuma ta so shi to ta so shi. Shine Ubangiji yake bayyana mana walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, yake bayyana mana ai waɗannan wanda suka shiga wutar jahannama suna da wutar wa'ansu zukata ne waɗanda zukatan ba sa fahimta. A karanta musu alqur'ani, a karanta musu ayoyin ubangiji, a karanta musu ga abin da yake wajibin ku aikata, za su ce a su ba ma sami ina bi hada fil billati al-akhira in hada illa ikhtilafu mu ba mu taba jin haka ba ko mu kirkira ne yalle shi din yishin banshi. Haka ubangiji yake bayyana mana a cikin alqur'ani lalle wa'annan zakatan zuciya ita ce take rishin lahiya, idan kuma ta riga ta rishin lahiya to kadawa bawon Allah ya mutu ya lalace. Shine ubangiji yake bayyana mana a fi qulubihim maradun am yatabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ulaika humus salimun. Shin wai halak da suka ki amsan kira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi musu su zo su yi imani su kaskada shi su bada gaskiya ga Allah ga manzon shi su yi imani da laran lahira, yake cewa shin abin da ya hana su wai rishin lahiya ce a cikin zukatan su ko kuma menene ko kuma shakka ce suke akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi. Haka ubangiji yake bayyana mana fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada, ai su wannan munafukan a cikin zukatansu da kai tsada da kai rashin lahiya sai Allah ya riga ya kara musu rashin lahiya akan rashin lahiya da gare su. Kaga kuwa kira ba ya duwa ya shiga, Allah ka kara wa zukatan mu lahiya ya kasance tana amsar sako da gungun ubangijin ta. Haka ubangiji yake bayyana mana a hasiban ladina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu adbarahum, shin wai wa'inda suke tunanin wai da kai zuka da kai cuta a cikin zukatansu. Wannan shi yake nuna mana tabbas zuciya tana rashin lahiya, kuma rashin lahiyar ta babbar rashin lahiyar ta zuciya shine ta ki amsa sakon da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Duk wannan rashin lahiyar da za ta yi a kai ai ta daukar da su ai ta wannan duka wannan karamar rashin lahiya ce, wallahi duk zuciyar da za ta amshi sako sakon ubangijinta wannan ita ce zuciya wanda take bin lahiya. Cikin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana wannan zuciya idan ta gyaruwa dukkan gangan jiki ta gyaru, idan kuma ta lalace to ba mutum ba ya riga ya shiga halin haulai a cikin rayuwar shi ta duniya da ta kuma kiyama. Wallahi idan zuciya ta gyaru ubangiji zai ce maki bawa ta inda baya ta naki, me ubangiji yake bayyana mana yake ce mana idan sun yi imani ubangiji zai arzuta su ta inda ba ta naki inda ba ka tunani. Malamai suke cewa idan ku ubangijin kaza ya arzuta ka ta inda baka tunani to tabbas ta inda kake tunanin arzikin sai ya fara zagwa sannan ya zo ta inda baka tunani. Allah ya tarda mu shi sai ya ake so a jajirce a yaki da wannan zaci, saboda ita zuciyar nan kullun tana radawa bawa ina ne malabar shedani a cikin gangaje ke shaydanin kowa yana nan bayan zuciyar shi yana yana sosata yana umurtata yana cewa a'a kiwa, yana ta bada shawara tunda bai sai ba ta umurni ba, yana ta bada shawara ki aikata ki mana ki more ikaza kazan nan kiki kai shawari lahiya mutum banza ne kanka bashi shawari haka zai karatawa rai to he wanda ya riga yayi karfin zuciyar shi shi zai yi abin da ubangijin shi kwace shi. Shi da ubangiji ya bayyana mana wallazina jahadu fina la nahdiyannahum subulana, wanda suka yi kokari suka yaki zukatansu to ba ubangiji zai yassare musu tafarki wanda zai sadar da su zuwa ga shi. siratal ladhi lahum ma fi samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasbihul umur, tafarki wanda shine tafarkin Allah madaukakin sama ko mai mulkin sama da ƙasa, kuma gare shi dukkan mu ansa al'amurka da muka aikata kai mun karan kanmu dukkan mu zamu koma zuwa gare shi. Yi kokari mu yaki sakatan mu duk abinda rai take so yi kokari mu yake ta, rai tana so ta samu hutu amma ne idan ta ci hutun nan to tabbas ubangiji kiyama za ta samu hutu wanda hutu ne madawwami har illa masha Allah amma alkhairu mutsin sai kyauta ce wanda ba mai yankewa ba Allah sanya mu cikin ta. Wallahi kullu in nazo ina karanta wanda ayoyin wanda suke cikin suratul hud, wallahi zan gani ubangijin mu iya so karshen so kai ba wani mai son wallahi kamar ubangijin mu kalika ka gani me yake ce mana wa amman ladina su'ibu fa bil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka afa'a la ghayra mujtuna, wa inda suka samu rabu a gobe kiyama za su kasance a cikin aljanna madawwamiya. Yake cewa kai wannan mun kyauta ce ba wannan kyautar da muka musu ba mu yi kiwa ba ce jiho wanda ma ya saba wa ubangiji yayi ma shaka shi a rayuwa yake cewa wa ammal ladina shaqqu fa fil nar lahum fiha zakirun wa shay khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid su ma wanda suka yi ma sha su an musu tana bin wutar jahannama za su dawoma a cikin ta amma dai illa ma sha rabbuka zuwa ga lokacin da ubangijin ka yazo yake cewa kuma wannan abinda ubangijin ka ya ga dama shi ne yake aikatawa yayin da gwadawa ubangiji ko kuma ya gwadawa shi a yana dangantaka da manzon Allah za su samu laifi ba sai duka wannan zance kurum in ka aikata wallahi ni jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda yayi kokari ya tsaya ya kisace shi to tabbas za ya samu rabo a kuma kina ba mun karanta hadisin malaika jibril wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka nuna min gidan aljanna yake cewa an umarci malaika jibril ya tafi ya leka lokacin da aka halicci aljanna da wuta aka umarci malaika jibril ya tafi ya leka gidan aljanna malaika jibril yake cewa wallahi ba wanda zai ji labarin gidan aljanna wannan dai irin ayoyi wanda suke bayyana maka fasalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharu min ma'in ghayri asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin lazzati lish-sharibin wa anharu min 'azalin musaffa irin wannan labarukan da ake ba ake ce maka a gidana a gidan aljanna insha Allah za a bari shi da al-lu'lu'ul mutawwab yura zahiruha min batniha wa batinuha min zahiruha gidanmu a gidan aljanna fa da ni da kai da kowa insha Allah za mu tattaru a can alaji na maka alƙawarin ziyara insha Allah insha Allah daga ciki daga lulubu ne diyawan ba irin diyawan ba wannan na duniya ba wannan dan karahuna wanda ko duwatsuna wanda aka sulko mana a cikin kasa ba shi ba wannan diyawan ne na gungubangiji za a kurkure shi daga ciki kana ganin abin da yake waje daga waje ana ganin abin da yake ciki wato yimu ci kasuwa a rubuniya ba mi abin da muka ga da ba gasinan wannan mudufu alaihim mulitanu mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadduna anha wala yuzifun wa faqihatun mimma yatakhayyarun duk abin da rai take so kurum gashi wa fiha ma tashahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun duk abin da rai take so duk abin da rai take jin dadi idan ta samu yana nan a cikin gidan janna kuma wai karshen wa antum fiha khalidun wai ba wai irin duniya bane ban an baka gobe kana tunanin talauci ko kuma gobe abin da aka baka ya kare kuna nan mutum gobe a cikin ta kai Allah datar da mu amin Allah sa mu karfin zuka yake cewa lokacin da ya leka yace duk wanda ya ji labarin ta wallahi sai yayi abin da zai yi shi ta aka ce me ya tayi leka wutar jahannama ya tayi leka je gani yace wallahi duk wanda ya ji labarin wutar jahannama wallahi zai yi duk abin da zai yi yani santi da wutar jahannama aka ce me sake komawa ya leka gidan aljanna da ya leka sai ya tarar da ubangiji ya kiwaye gidan aljanna da duk abin da ya take kyamata ba kowa ba zai samu ba sai wanda ya yi haƙi da zuciyar shi ya dawo ya ce lalle masu shigar ta siwa da dawa aka koma aka ce me leka wutar jahannama sai aka kiwaye wutar jahannama da duk abin da ya take so duk abin da za a hole dan kwanukan da zai a rayuwar duniya to an sanya shi rai ta so kuma karshe ya koma wutar jahannama wannan shine tsarin da ubangiji ya mana kenan baya yiwuwa mu samu rabo sai mun yaki da zakatawa babban jihadin da bawa zai yi shi shine jihadi da zuciyar shi kai yaki da zuciyar ka kai gugurmaya da ita sannan za ta kasance saliha idan kuma ta kasance saliha to gargantiki za ta kasance saliha shi san ya za ka samu wani duk lokacin da za a yi kiran sallah yana kokarin ka gaishe wa masallaci a sahun farko duk lokacin da za a ce a yi aikin alheri yana kokarin ya shiga a gaba a yi aikin alheri da shi wannan mutumin shi ne wanda yake yaki da zuciyar shi Allah datar da mu ya tabbatar da mu akan wannan yakin da suka tabbata har lokacin da za mu yi da arabai Allah taimake mu ya ruha mana asiri nan daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su haka akan cikin wannan hadisin shine da kai wata magana ta Imam Qahtani yake cewa duk abinda aka samu shakka akan shi shin wannan abin za a sannafa shi kalkashin halaka ko kuma za a sannafa shi kalkashin haram yake ce wato tsantsan shi ne alwara yace shi ne an sace shi kan sace shi kafa duk abin da zai zo tsakanin halaka da haram ka gaza fahimtar wannan abu za a dangana shi bangaren halaka ko kuma bangaren haram to kai kokari ka sace shi shine kai tsantsanin wannan abu yake cewa dalili shine wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka nisanci duk abin da kake shakka akan shi akan abin da baka kokonto a kai shi wannan shine abin da yake shine da kai magana ta Ibn Taymiya yake bayani yake cewa wannan tsantsani shine abin da ake cewa tsantsani tunda da kai ku an su kalmomi guda biyu wanda mafhumin su ake takuda su a cikin larabci haka a halin Hausa muke takuda su shi shine kalmar az-zuhudu da alwara shine zuhudu a harshen Bahaushe yake cewa kin duniya shi kuma alwara shine yake cewa tsantsani shi kuma alwara shi shine ka bar duk abinda ba wani amfani baya maka baya gadar maka da wani amfani akan gobe kai gobe ki abinka shine misalin abinda kake shakka akan shi abinda kake shakka akan shi to kai kokari ka nisance shi ka tsantsi kai tsantsani akan shi baya maka amfani ba to wannan abinda yake shine kai nisance shi ka nisance shi kamba shi kuma al-afwan zuhudu shine ka bar duk abin da baya maka amfani ba a gobe ki amma shi kuma alwara shi shine ka bar duk abin da kake tunanin zai cutar da gobe ki amma shine alwara tsantsani shine duk abin da kake tunanin a gobe ki amma wannan abin in ka aikata shi zai cutar da lahiranka to ka kokari sace shi misalin abin da kake shakka akan shi shin wannan abin halaka ne ko kuma haram to kai kokari ka nisance shi saboda idan ka aikata shi zai kai ka zuwa ga ina zuwa ga aikata haram kamar yadda manzo Allah yace wa man tabari wa man wama waqa bi shuhat wa waqa bil haram duk wanda ya guba abuka akan abin da yake ka nisance shi shi kuma abin da ake kira da zuhudu shine duk abin da baya maka amfani ba a gobe kiyama ba ka gani zaka ci zaka sha zaka yi kaza zaka yi kaza zaka amma duk abin da yake faukan lazim sama da abin da yake lazim a rayuwarka tukur hayaniya ne ba wani amfani ya zai a gobe kiyama wallahi ta'ala alam shi ne kuma da kai hadisin da Imam Tirmidhi ya hutar da shi wanda al-Imam al-Albani ya inganta hadisin a cikin sahih wa da'if sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa min husnul islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyawun musulunci mutum kamar abin da bai shafe ka ba duk abin da ka gani yana da shubha abin da bai shafe ka ba ba ruwanka a cikin shi ka ce zaka yi to tabbas wa zaka taba addinin da zaka yi cikin shi mafi kyanta shi ne ka nisance shi shi zai tabbatar maka da mutuncinka ya tabbatar ka da ya tabbatar da kai a kan addininka wallahu ta'ala alam hadisi na gaba malaiki cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala anfajna arnaban bi marri az-zahran fa sa'a al-qawm fa ghalabu wa adraktuha fa akhadhtuha فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورقها أو فخذها فقبله وانا حديث إمام البخاري ياهو ترشي أتكين كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها لتاهي واندهي كمانا بياني أكين كوتا دا فضل كوتا دا زابرا دا متعنين كل أيتا نسو أكينين كوتا بابي واندهي كبياني أكين قبول هديته amsar kyauta idan an maka kyauta ka kame da hannun alheri baya haka mai yadda Bahaushe yake fada yake cewa ka amshi kyautar da aka yi maka sai dai idan ya kasance da wani uzuri kyauta ce wadda take jirwayi ne da kamar wanka to wannan kuma wajibi ne ka nisance ta an baka ne saboda wata muhimma da ake nema da kai a gaba na ka saba ko kai zalunci ko wani amma kamancin haka to wannan bai halatta akan ka lasiyama akan alƙalai an yi kashedi iya kashedi akan amsar karba akan amsar kyauta game da su juz'i na uku shahi na 155 hadisi mai lamba ta 2572
haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabu sayyid wa zaba'ih wa ma yukal min al haywan da tayi wanda yake mana bayani na akan farauta da abin yanka da abin da ya dace a ci idan an yanka babu wanda yake mana bayani akan ibahatul ard zuwan halakar ne a cinci halakar ne babu wani nasi na shari'a wanda hasali ba nasi na shari'a ya tabbatar akan cinci juz'i na 671 hadisi mai lamba ta 1953 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas bin Malik bin Dundum khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Sulaim yadda Allah shi tabbata a gare ta yake cewa anfashna abnaban bi marri zahran yake cewa mun tikaro da wani zomo a wani wuri wanda ake kiran shi da Marru Zahran wani wuri ne a gabacin garin Makka da an ce shimal gabas ne a janub north arewacin garin Makka yake cewa wani wuri wanda ake ce mai Marru Zahran a yanzu wurin shine ake kiran shi da Wadi Fatima wani kwari na Fatima idan ka zo zaka gani a rubuce ana kiran shi da Wadi Fatima wurin bai kai ba kilo 30 ba da wajen garin Makka ba a yanzu wurin yanda yake yake cewa to sun mutu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna kan abin hawan su yace kurum sun zo wurin Marru Zahran Wadi Fatima yace yi suka ci karo da wani zomo shi kuma kowace zomo ya ci gudu yake cewa to da muka hade da wannan zoman yake cewa fasal qawl sai mutane kurum ne suka buga abin hawan su aka ce ana tsirire ana nima yayin za a yi tare zuban nan aka ba shi yace fakalau wannan zoban dukkan sai da ya gajiyar da su kowa ya gajiyar da su akai aka ba kowa sai da ya gaji har aka sallama yace da aka sallama wa adraktuha yace ni sai na rasu wannan zoban fa akhadtuha sai na kama wannan zoban yake cewa gashi nan kowa yayi abin aka citira ba a kama ba yace amma dai ni Allah sai ya bani sai a kama shi sai na kama shi yace fa ataitu biha aba talha lokacin da na kama wannan zoman yace sai na kawo wa aba talha shi kuma abu talha a wannan lokacin mijin mummashi ne shi Anas yadda Allah shi tabbata a gare shi tan baya a cikin karatun mu na rijal wa nisa mun yi bayani akan wane ne abu talha yana ɗaya daga cikin mutane guda 10 mafifita a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma Ummu Sulaim ita ce ma'ayya Anas dan Malik lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Madina ta rasa wata kyauta za ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa yana bayada ko yana kawo abin da zai kusantar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abin da zai burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta dauko danta dan shekara 10 ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ta bashi shi yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima wata kyauta ta kai wannan kyauta ai ina tunanin idan aka tara matan garin Madina tana ɗaya daga cikin mafi hankalin su ta dauki da ta mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yayi mai hidima iya rayuwar shi Anas bai gushe ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi hidima har lokacin da aka amshi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi albarkacin wannan hirwar da ya yi ta yi tasiri gare shi Anas sai da ya kai shine karshen sahabbai wanda ya mutu a garin Kufa kai dukkan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine na karshen su wanda ya mutu kuma yayi adda albarka a cikin shekaru yayi adda albarka a cikin iya a cikin iya Anas sai da ya samu iya sama da kusan 100 shi kadai kuma kalla duk hidimar da aka yi wa yana nan kalkashin ahlus sufa har shekara 23 ko shekara 20 tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bai yi arme ba amma dai da aka fara kusan 100 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah da albarkacin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yin shekara 92 a rayuwar shi akwai yin shekara 100 a rayuwar shi a shekara ta 92 Allah ya dauki ran shi a wata hada daga hadan malaman jarikin shekara ta 93 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata albarka ta kai kana karantar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana karantar da mutane ayoyin alqur'ani ta kai har shekara 102 92 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
yake cewa sai na kawo wa mijin baba ta shine Abu Talha na kawo mai wannan zaba zoma yake cewa da na kawo mai fa zaba haha sai yanka wannan zoma wa fa sa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi warqiha aw fahdiha yake cewa sai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka hada wannan zoman ko kuma jinyoyin wannan zoman wannan shi ba kimta ce yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai ya gani bi an ga gawanci ai sun muto ne aka yi riga yanda za a yi a kama su har su ga ni shi ana sai kama da aka yanka aka gasa aka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka hada ko kuma karwata afuri karwata ba ka hada ba karwata ko kuma wannan tinya yake cewa aka aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qabila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai amshi wannan kyauta dalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin halayyar shi minhaji yana daga cikin shiryewar shi da ta halayyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a musaddi abin da zai marantawa wanda ya kawo mini haishi kyauta ce a kawo mini ka gani in amu ne sai mu ce mi akai zo ni yanzu a cikin cinyar zo ka dauka ta kai wa babban mutum irin za Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai kalla za Allah sallallahu alaihi wasallama sabida kyawun haliyar shi ya amshi wannan abu kidan wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu halaccin cin zo duk da wani da yawa suna kyamatar cin shi amma dai halaka ne cin shi kuma yana daga cikin at-tayyibat shine yanzu wanda abinda ubangiji ya wanda hilalan ku talibat an halatta mana dadadan abubuwa shi ma zuwa yana daga cikin dadada kuma akan haka dukkan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ijma'i lalle halaka ne cin shi kuma yana daga cikin abubuwa kuma hadisi yana karantar da mu amsar karba kyauta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ta Abu Talha sawa'un babban ce ko karama ce manzo Allah idan an kawo mi amsa yake ka gani dan abin da bai ta kara ya kare ba an kawo mai kuma ya karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka waɗanda suke tuntiya akan jikoki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana so ka bayyana gaskiyar su da ƙaryar su ka meka musu sadaka kan gani shin sun amsa ko ba su amsa ba akwai baban mu Allah mai cikawa a nan ai sadaka ake ba shi amma dai shi ba shi shirye ne haka ne ko eh yanzu ba a ba cewa mace Allahu ta'ala Allah ya shiga ni sai hadisi na gaba al-hadith ar-rabi' was-sab'un ba'da as-salasmi'a hadisi na 374 malaiki cewa Anas bint Abi Bakr radiyallahu anhuma qalat نحرنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحن في المدينة كم ممن تعمل أتكم دتاني واندي كمانا بياني أكن أبنتي يا أبن شاء وأن حديث إمام البخاري يهو ترد شيئة في كتاب الزبائح والسيد باب النحر والزبح باب واندي كمانا بياني أكن أبن ينكا يا أبن سوكي وعب abin yanka da abin sokewa abubuwan da ake yankewa da abubuwan da ake sokewa wannan hadisi Imam al-Bukhari kadai ya hutar da shi a cikin juz'i na 7 shahi na 93 hadisi ne lamba ta 2510 Imam Muslim bai hutar da wannan hadisin ba hadisi ne wanda aka samu shi daga Asma'u binti Abi Bakar As-Siddiqa Asma diya Abi Bakar yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda gudunmuwar da ta bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin hijira gudunmuwar ce wanda take concrete tunda har aka sanya mata albarkacin hijiran da aka sanya mata zatu annafaqai tace Ummu Abdullahi tana daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan za a zanu manyan sahabbai a cikin mata to Asma'u tana cikin al-awali manyan su bayan zanu su Khadija yadda Allah shi tabbata a gare ta ita ce ƙarshen waɗanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina mutuwa sawa'un cikin maza ko cikin mata ita ce ta ƙarshe tunda ta mutu a shekara ta 73 ko 72
73 ko 74 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka lokacin Abdul Malik bin Marwan lokacin hukuncin Hajjaj bin Yusuf at-Thaqafi rahimahullahu ta'ala ita ce sahabiyar da take da uba sahabi uwa sahabiya ya wa sahabi miji sahabi da sahabi ita kadai el uwanta ita ce ai Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta uwan mummunai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai daga cikin yakikikan da ta halarta ita da karan kanta shine wannan ma'arakatu yarmuk yakin da aka yaki ne babba a cikin wajabu a cikin abun dan bayan tsokaci akan tarihin ma'arakatu yarmuk da ita da danta da mijinta dukkan suka halarta yaki da ita aka yi aka yaki ارضى الله اشتبت على ريتا تكتوى نحرنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ومن سوكي دوكي ألوكة الرأيو من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما عنده من تخيل إذا أنت النحر ششين سوكي و. إذا أنت الزبح ششين ينكا ددى حديثا أنسى وأن الرواية بيتازو riwaya da kuma riwaya ɗaya daga cikin riwayoyin hadisin ta zo akan zabahna mun yanka shi kuma idan an ce annahar shi shine addarau bil hadidi fil lubba shine yan suka da za a yi a wannan a wuya shine ake kira annahar al lubba shine wurin da ake sanya al khilada shine wannan sarka kinan sokewa da za a yi shi ne ake kira da annaha shi kuma azzabah shi kuma shi ne idan an yanka an kada aka yanka har aka tuko wannan jijiyoyi guda biyu wanda suke bayan makogwaro shi ne ake kira da yanka to riwaya ɗaya ta zo akan ita asma'u cewa ta yi sokewa aka yi kuma wata riwaya ta zo daga asma'un kuma ta ce yankawa aka yi ala ayyi in ma ka yanka in ma ka soke dukkansu ɗaya shi dai nan hadisin yana nuna maka lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yanka duki a garin Madina kuma manzon Allah yana rayi yana karbu aka yanka aka ci eh in karanta ka a wata riwaya ita asma'u take cewa wa nahnu fil madina dan ta maka ta tabbatar maka hadisin ba wani hadisi bane mansuhi ba wanda za a ce a an samu wani hadisi ya ta da hukuncin wannan hadisin tace muna cikin garin Madina akai wannan babu wani haramci duk da kwai malamai wanda suka kawo suke jajinta akan hukuncin shi ainihin doki sun kawo nan gaba insha Allah zan mu kawo idan muka gama wannan hadisin duka shi ba yana bayani ne akan doki idan zan mu kawo wannan bayani akan sabanin da malamai suka samu amma dai faɗa mu birin jayi shi ne wannan hadisin ingantattu wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar shi yake nuna mana lalle doki halaka ne a ci shi a kowane hali aka samu amma dai kuma tsada shi ta bar mutum ya wannan eh kamino zaka yanka idan ka ce miki zaka wannan amma dai misalin kana da shi kana albaluwa da shi kana bulaguro da shi kana daukar kayan yoni da shi kuma sai ka gani yana neman ya mutu sai ka kayan ka ci kayan ka kada kai asara halaka ne ka ci kayan ka ka dawo kina hadisi idan mun leka zan gani yana karantar da mu halaccin cin naman dawakai kuma an yi haka a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzon Allah ya tabbata ai mun sani ai sunna ta kabiriyya shine duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai gani an aikata bai yi ba magana ba akan shi bai ce ba haramun bane ba haka ko kuma ya ji labarin ya aikata bai yi bayanin ba haramun bane bai inkarin shi ba wannan ita ce ake kira sunna ta kabiriyya sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka hadisi idan mun dauka zan magani yana mana bayani akan babu nasakh na lalle wai wannan hukuncin cin doki an yi shi ne a can baya a asma'u ta tabbatar mana abu da yi shi ne a garin Madina sabanin wanda suke cewa a ai hukuncin cin doki hukunci ne wanda yake da sufi sai hadisi na gaba a bulbushe wallahi yake cewa الحديث الخامس والسبعون بعد الثلاثمائة حديث لا قريب أكد سبعين دبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده
قال أكلنا زمن خيبر الخيلة وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي وأن حديث إمام البخاري يوتر رشيئة كتاب الزبائح والشيد باب لحوم الحمر الإنسية باب يونديك من بياني أكن شن نام جكين جدا الإنسية شيني جكي ونديك نمتاني wanda naka ne kana dauka ruwa da shi kana mime la mutum kana hawa kana kaza shi dai naka ne ba jikin daji ba shi wancan al-humrul wahshiyya ake kiransu su kuma wannan al-humrul insiyya ko kuma al-humrul al-ahliyya kenan nan mutum naka ne na gida wanda muke zamantakewa da su a gida yake cewa idan mun leka hadisin juz'i na 7 shahi na 95 hadisi ne lamba ta 2522 haka shi ma Imam Muslim ya wutar shi a cikin kitabu Sayyid wa Zabai wa yukalu bil haywan babu tahrim akl al humi al humr al insiya babu wanda yake mana bayani akan haramcin cin naman cikin gida cikin gida hadisi ne wanda aka samu shi daga Jabir bin Abdullah radiya Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama naha an luhum al humr al ahliya manzo Allah bai tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi yayi hani da a ci naman cikin gida wa azina fi luhum al khayl kuma ya bada izinin a ci naman dawaki naman doki riwaya ta Imam Muslim shi kada yake cewa akalna zamana khaybar al khayl lokacin da aka yi yakin khaybar yakin khaybar yaki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye an fito daga gazwatu al uhud kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada umarni da a huce zuwa ga khaybar shine manzo Allah ya bada umar la yusalli yadda ahadukum illa li wajhi quraiza kada dayan ku yayi sallah a garin gazwatu al ahzab bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku yi sallah a garin Madina sai a garin yi sallah al-Asr illa a garin Quraiza illa a garin Quraiza can garin Khaybar yake cewa to lokacin da muka tayi yakin Khaybar wani dare daga cikin dararen yakin Khaybar yunwa ta kama mu yake cewa akalna zamana Khaybar al-Khayl sai muka ci da wakai wa humrul wahsh da tajakkuna da daji jikku jajjakin daji yake cewa wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil himar al ahali wa manzo Allah bai tsira da wanda Allah shi tabbata a gare shi yayi hadi da a ci jakin gida sai hadisi guda biyu wanda suna da alaka da shi wannan inda dan mu samu bayani ta tunanin lokacin da mu ya ja yadda kanana ne hadisin mu bar shi sati na gaban Allah ya samu da cikin masarai kidan sai mu tashi akan su abinda muka karanta jiji Allah ya babu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malaman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu wannan zama da muka yi muna fatan muna tawassuli da shi da Allah ya sake tayar da mu ya sake tayar da mu ko ya sake haɗa huskokin mu a ƙarƙashin ido a ƙarshen shi da kuma aljannar shi Allah ya sanya aljanna ita ce makoman mu ita ce makoman su ne amma bukatun bin alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana Allah ya tallafa ka fadin marar lafiyar mu dake gida dake kwanta a gidan asibiti muna fatan Allah ko mu su fatan sauki dan uwa da mu na azuki da suke mara adda muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatun shi sun yi albarka a ciki Allah bana albarka ya ba su kayan mu albarka ya ba ilimin mu da dukiyar mu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك